Barazanar da 'yan majalisa na inuwar APC 19 suka yi na tsige gwamna Fayyashe bai yi wa helkwatar PDP dadi ba, tana mai bukatar Janar Buhari ya shiga tsakani.
We met with Al Makuria, the company of some leaders of this party, and he pleaded for intervention. He pleaded for the
Sakataren labarun PDP Olisa Metu ya ce gwamna Al Makuria ya nemi taimakon sa da sauran shugabannin PDP suka taimaka masa ba tsige shi ba. Dan haka yake fatar PDPin za ta samu tukuici a wannan kara. Gabanin samun martanin APC da gwamna Al Makuria, 'yan takarar gwamna na ƙara dagewa, inda bayanai ke nuna tsohon gwamna Mahmud Shinkafi ne ɗan PDP da ya taɓa faɗuwa bayan saɓawa da mai gidansa Tariman Bakura ke son sake dawowa a zaɓen ranar Asabar, inda zai kara da gwamna Abdulaziz Yari na APC.
Ba ina koɗa kanmu ba a PDP, amma yanzu a jihar Zamfara PDP ita ce tafi al'umma masu yawa. Ko ce local government akwai 'yan PDP da yawa, kuma insha Allahu muna sa rai kwarai da gaske PDP za ta ci zaɓe na 2015 cikin sauƙi.
Irin wannan yanayi ake a Gombe da ke makwabtaka da jihohin da Boko Haram ta nakasa, inda tsohon gwamna Dan Juma Goje ke cewa ya yi da na sanin ɗaura gwamna Dan Kombo, don haka yake son a zaɓi ɗan takarar APC Inuwa Yahaya.
Ina nuna ta kira na ga jama'armu su zaɓi APC sak gabaki ɗaya. Daga sama har ƙasa, to an yi saman yanzu, sauran ƙasan shi ne a zaɓi gwamna, a zaɓi majalisar jiha. In aka yi haka muna gani rayuwar jama'a zai canja a jihar Gombe, mataba ba ta dawo. In ba haka ba, duk wannan kyauta da ake yi wa jama'a na ƙarya na yaudara na cin amana, don wannan gwamna mai cin amana ne, daga kaina ya fara ya ci amana na, kuma ci amanan mutanen Gombe, duk wanda suka taimaka suka kawo shi a wannan gwamnati ya ci amanansu. To wannan hawa na fari kenan. In ya ƙara hawa na biyu kuma ina jin ma harbe mu zai gabaki ɗaya a jihar Gombe. Allah ya sauwaƙe. Na yi nadama na san dama duk ɗan adam tare yake bai cika goma ba. Na yi kuskuren kawo shi, shi sa kuma yanzu na jajance nake so in gyara tarihi na neman a ce na yi kuskure kuma na gyara kuskure na. Don kawo talba mummunan kuskure a jihar Gombe ci baya ne gabaki ɗaya, kuma duk mutumin da ya san Gombe da lokacin da muke mulki da ya je Gombe yanzu ya ga ya san cewa da garin jama'a suna cikin fatara, suna cikin damuwa, suna cikin talauci, kuma Allah ya kiyaye wannan mutum ya dawo. In ya dawo to gabaki ɗaya 'yan siyasa kamma ko kuma shi ne ba zai yi ba, balle maganan PA ko SA ko mai duk wannan SA da PA da yake na yanzu duka na yi wadara ne.
Gwamna Dan Kombo dai a wani taro ya yi shagube kan irin wannan caccakar.
A sake tunatarwa, ga zaɓuɓɓuka sun zo. Da a Gombe shekara uku akwai kalare, akwai irin wasu wasa kuga ana abin nan ɗin nan. To amma na yanzu fa, to laifin talba ne, to irin waɗannan a kyamance shi.
Hukumar zaɓe a nata ɓangaren ta ce da na'urar tantancewa za a gudanar da zaɓen gwamnonin don hana murɗiya. Nasiru Adamu, Ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.